بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin 24 ga watan Rabi'ul Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da 1445 wadda ta yi daidai da 8 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunnah littafi ne na Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 105 a cikin jeran 5 darussa a wannan littafi a darasin da ya gabata muna daidai gabata mun yi karatu akan gaba ta 123 muka karasa ta daga fadin sa wa in kana fasidan yakhudhu min al-fasad mamsakata nafsi ma'ana mas'alar idan mutun ya zamto yana da wata haramtacciyar sana'a wadda wajen sati biyu muna tattaunawa irin yanda zai mayar da abin ko kuma ya rabu da wannan abin amma ya dauki gurgudan abin da zai ishe shi rayuwa rago kuma ya sadaukar da shi wannan duk hujjoji akan haka suna nan a cikin alqur'ani mai girma kamar fadan Allah inna ma harrama alaikumul maita waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah sai Allah ya ce faman ittara ghaira bagin wala adin fala ithma alai inna Allah ghafurur rahim da fadan Allah ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa mattarirtum ilai da haka sai ya nuna cewa idan mutum yana cikin halin ittirari ma'ana yana cikin halin matsi da larura to wannan matsin da larura ka iya bashi dama ya ci haram ko da yake haram haramun ce kuma kamar mushe kamar naman alade kamar abin da aka yanka ba da sunan Allah ba kamar jini da sauransu wannan duk an haramta amma in ya zamana mutun ya shiga cikin halin larura halin takura da matsi da zai iya rasa rayuwarsa ko kuma ya rasa wata ainihin wato gaba tasa ko wani abu mai kama da haka to zai iya yin amfani da abin to bisa haka malamai suka fuffutar da irin waɗannan hukunce-hukunce wanda ainihin wato muka tattauna akan su sannan mun tattauna akan gaba ta 124 inda malai yake nuna halaccin yin sallah a bayan duk wanda kai sallah a bayansa matukar bai zama bajahame ba matukar bai zama yana dauke da wata aqida wadda ta ci karo da aqidu irin na musulunci ba wanda ainihin wato aqida ce wadda duk mai ita to ba a kirga shi a matsayin musulmi kuma koda firak da ake da su to baya cikin wannan firak din kuma koda yana ciki to aqida tasa ta kai yanda zai fita daga cikin musulunci to wannan baya halatta a bi shi sallah shi yasa malai yake cewa salloli guda 5 suna halatta a bayan wanda kai sallah a bayansa sai dai in ya zamanto mai aqidar jahamiyanci ne domin shi wannan yana korewa Allah sufofi ne idan kai sallah a bayan wanda yake da aqidar jahamiya to ka sake wannan sallah taka idan kuma ya zama shugaba ne ko limami ne na juma'a to sai ka bi shi bayan da ka iya a matsayin sa na limamin juma'a ko kuma shugaba ne kuma shike jagorantar sallar juma'a sai ka bi shi amma daga baya ka sake sallar ka idan ku har shugaban ka ahadus sunna ne koda yana aikata wani abu na saban Allah wannan saban Allah shi ya shafa bai shafi sallar da ka bi shi ba wannan yana halatta ka bi shi sallah kuma in ka bi shi sallah ba sai ka sake ba to wannan mun tattauna kan wannan gaba har malam yake cewa idan limaminka fasiki ne kuma ba shugaba bane to anan ne malamai suka yi sabani kenan mas'alar idan limaminka gashi shine liman ko na juma'a ko limamin idi sannan kuma shine sarki ko shugaba da aka kaga yana da hula guda biyu ga hula ta limanci ga kuma hula ta shugabanci to wannan zaka bi shi sallah zaka bi shi sallah wannan kuma abin da ya shafi saban Allah da yake yi wannan tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ne wannan matukar abin da ya saba da shi din a cikin musulunci bai fitar da shi daga musulunci ba to zaka iya bin sa sallah dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin sallah a bayan su saboda ainin haduwar kalma da kuma rashin rarrabuwar kai ba a bukatar sa duk yanda zunubin mai zunubi ya kai mai saban mai sabo ya kai matukar bai kai zuwa kafirci ba ana iya bin sa sallah ba dan kuma musamman in shugaba ne ko kuma limami ne cikin limaman juma'a dan a samu haduwar kan jama'a dan kawai su ce to tun daga yayin da yake bari su ma su bangare bangare gefe guda su bude masallacin su ko kuma su dinga yin sallar su daban wannan sai kawo rauni tsakanin musulmi domin ainihin wato ba a san rarrabuwa din to idan ya zama to liman irin haka ne sai ka bi shi sallah a sallolin farilla ko kuma ainihin sallar juma'a ko sallar idi amma idan shugabanka ya zamanto mai akidar jahamiya ne to wannan zaka bi shi sallah saboda shugabanci ba dan ya cancanci ka bi shi limanci ba amma kuma in ka dawo gida sai ka sake sallah me yasa ka bi shi sallah saboda kan jama'a ya hadu guri guda domin da kai da ire-irenka in kuka ce ba za ku bi shi sallah ba kaga an samu fashal ya ja wasu mutanen kun ja wasu mutanen zai zamanto shedan zai jefa kiyayya da gaba da yakar juna tsakaninku kaga waɗanda ba ku ba cikin kafirai sun samu dama duk wanda suka zo wajensa suka nemi hadin kansa zai ba su dan a yaki dayan to wannan shine illolin da musulunci yake hanga shi yasa irin wannan yanayi sai a yi hakuri din a bi shi sallah alabashi ba dan an bi shi dan sallah tayi ba sai dan haduwar kai alabashi mutum ya dawo kuma sai ya sake sallah abu na biyu idan liman kuma ya zama fasiki ne kamar liman ya zama dan giya ko ya zama mazinaci ko ya zama barawo ko ya zama dan damfara ko ya zama makaryaci ko ya zama dan 419 misali kuma dan ba shugaba bane kawai dai limanci ne dai yake yi to wannan shine malamai suka tattauna zuwa maganganu guda biyu magana ta farko malaman da suka ce ba za a bi shi sallah ba matukar mutum fasiki ne baya inganta a bi shi sallah matukar mutum yana aikata wata kabira min kaba'ir dhunub ba za a bi shi sallah ba matukar ainihin wato ba shirka bai kai ga shirka ba amma yana aikata abin da yake na kaba'ira to ba za a bi shi sallah ba suka ce domin limanci sharadin sa a samu adala shi kuma wannan ba adali bane ana so a samu mutumin kirki ya jagoranci mutane a ibadar da take da matukar girma in ka cire kalmar shahada ba ibadar da takaita bai kamata a samu liman mai dauda liman mai datti liman wanda yake da ainihin wato abubuwan tsegumi da abubuwan fada akan sai ya zama shi zai jagoranci mutane a ibada mai muhimmanci irin sallah ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba za a bi shi sallah ba li'annahu laysa bi'adilin domin ba adali bane wala yuttakhadhu imaman kwata kwata bai kamata ma a rike shi a matsayin liman ba malamai na biyu suka ce a'a ma damar sunan sa musulmi sai dai a ce ai fasiki ne musulmi ne fasiki musulmi ne mai shan giya musulmi ne barawo musulmi ne kaza za dai a jingina man musulunci sannan sai a raba masa wannan taban wanda zai rage masa daraja da martaba a ce to wannan limancin sa yana inganta domin abinda suka ce idan fasiki yayi sallah sallarsa ta inganta ko bata inganta ba aka ce idan fasiki misali mutum ne ya shigo masallaci aka yi sallar lisha da shi kafin a fita sai ya fita shi barawo ne ya saci takalma to yanzu tunda ya shigo duk da cewa barawo ne shi kuma ga abinda ya je bayan an fita daga masallaci wannan sallah da ya zo yayi sallar isha ta inganta to idan shi a karan kansa in yayi sallah sallarsa ta inganta kai ma in ka zo ka bi shi sallah sallarka ta inganta wannan shine ka'idar da malamai suka na biyu suka bayar suka ce a iya bin sa sallah ko da yake ba shi da kamala inda za a samu liman kamili wanda ba shi da wannan lam'a din, to da zai fi kyau ya zama shi ya ja mutane sallah. To za mu tashi gaba ta 135 ko? Alal muallif rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في هجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبون. Wannan yana daga cikin aqidu na ahlus sunna, aqidu masu kyau na musulunci. Kai imani da cewa yanzu maganan nan da ake sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, Allah ya kara musu rahama, dukkaninsu yanzu haka suna cikin ɗakin da na Aisha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An binne su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin wato a ɗakin da na Aisha. Da haka duk sanda ka je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda zaka yi masa sallama ka gaishe shi, to yin sallama ga Abubakar da Umar bayan ka gaishe da manzon Allah wajibi ne akan ka. In kuma kana bakin cikin kai musu sallama, to ka hakura da yau Annabi sallama shi ba, dan yana tare da su. Ina fata an gane. Yawa, in mutum yana jin kyashi yana ganin ba su cancanci musu sallama ba, to shikenan in yaje sai ya kiwo Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama. Wannan ya nuna cewa suna tare da manzon Allah yana raye, suna tare da shi bayan ya rasu, suna tare da Annabi a duniya, kuma suna tare da shi a gobe alkiyama. Ash-sharh qawlu wal imanu bi anna Aba Bakr wa Umar rahmatullahi alayhima fi hujrati Aisha radiyallahu anha ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Fadin Imam al-Barbahari da yace yin imani da cewa Abu Bakar da Umar, Allah ya ƙara musu rahama, suna cikin ɗakin nana Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lamma tuwaffiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai Sheikh Al-Fawzan Al-Fawzan rahmatullahi alaihi zai sharhi game da wannan magana ta Imam Al-Barbahari. Sai ce abin yanda ya faru, lamma tuwaffiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ikhtalafa an-nasu, sahabbai sun yi sabani, aina yadfinunahu, aina za su binne shi, ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya rasu, to aina za a binne shi. Sai aka yi ta sabani, hal yadfinunahu ma ashabihi fil baqi', shin za su binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tare da sahabbansa da suka riga shi rasuwa, waɗanda suke makabartar Madina ta Baqi'a, amma za ya'maluna, ko kuma ya za su yi da ainihin wato jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu su ce a'a ayi kaza, wasu su ce ayi kaza. Da haka suna tunanin shin za a riskar da shi da sauran sahabbansa da suke Baqi'a, shi ma a dauki ainihin wato jikinsa a kai shi wato can Baqi'a, ko kuma ya za a yi. Fa dhukira lahum hadithun anhu sallallahu alaihi wasallam, sai aka gaya musu wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tun yana raye, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudfanu haythu yamut. Sai aka ce musu, ya annabi ya bada labari, ya sanar cewa annabi ana binne shi ne a inda ya rasu. Wannan hadithin sayyidina Abubakar ya ruwaito shi, shi ya warware matsalar, domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, an ce baya nan, yana can Awali. Awali kuma wata unguwa ne can gabashin Madina mai nisa, saboda haka yana da cikin iyalansa akwai wanda take can, to a wannan ranar yana ainihin wato can. Da haka da yazo yaji ana tattaunawa game da ina za a binne Annabi sallallahu alaihi wasallam, Baqi'a za a je ko ina, sai ya ce aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi in ya rasu a inda ya rasu ake binne shi. Wannan hadithin Sahihul Albani fi Sahih Tirmidhi, ma wato a cikin Sahihul Tirmidhi, Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadithin, hadithi na 1018. Inda zalika, yayin da sahabbai suka ji wannan hadithi, in hallatil mushkilatu, sai mushkilar sai ta warware, sai aka samu warwara daga wannan matsala, sai aka samu cewa to kenan a ɗakin na Aisha za a binne Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fadafanuhu tahta alfirashi alladhi mata alai, sai suka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin shimfiɗar da ya rasu a kai. ma'ana daidai inda ya rasu akan shimfiɗa kawai shimfiɗar aka zare a daidai in nan din sai aka tona kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka sashi a ciki fi hujrati aishata a ɗakin na Aisha ummul mu'minina uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda li'annahu murrida fi baiti Aisha domin an yi jinyaci annabi sallallahu alaihi wasallam an yi jinyarsa ne a ɗakin na Aisha radiyallahu anha kaji dalilin da yasa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin ɗakin na Aisha da haka yanzu mutane da suke binne matattunsa a cikin gidaje kuskure annabi shine yace ba annabin da zai rasu face a inda ya rasu ake binne shi to kai kuma ba annabi bane matarka ba annabi ya bace danka ba annabi bane da haka dan me yasa zai mutu ka binne shi a gida sai kai shi can makabarta inda sauran musulmi suke amma annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadithin da ya nuna cewa anan inda ya rasu anan za a binne shi kuma sai ya zamto inda ya rasu din ɗakin na Aisha ne radiyallahu anha da haka sai aka binne shi annahiyatul ukhra wata nahiyar kuma daban annahu law ubriza domin da an fito law ubriza qabaruhu da an fito da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fili wadu fina bil baqi' aka je aka binne shi a baki a makabartan Madina la hasala bi zalika al gulu wa tazahumun nas ala qabri to da an samu wuce gona da iri akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a fili yake kamar yanda sauran kaburbura suke kai ka san yanzu an ce tun wasu sun yi nisa da bautawa kabarin annabi ba za ka yi mamaki ba tun daga waɗanda ba su kai annabawa ba ma an musu haka wanda ba su kai annabawa ba ma an bautawa kaburburan su an je an roke su an je an kai musu koke an je an kai musu matsaloli sun mutu amma an je ana roƙon su ina ga mutane su san cewa wannan kabarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaje Sokoto kaga yanda ake wa hubbaran shehu an fahimta ko to kaga hubbaran shehu ma ya samu wannan ana zuwa duk shekara aje ayi dawafi aje ayi mai masa zagaye ayi masa kaza ban sani ba wallahi ta'ala a'lam ko yanzu duk an samu wayewa da karatu ko hakan yayi sauki ko kuma kila mahukunta ko malamai sun jajirce an daina amma za ka ga kabarin dan Fodio ma wanda ake ganin babban bawan Allah ne waliyin Allah shi ma kabarin sa ga yanda ake masa to ina ga a ce sahabi ko kuma a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ashe wannan cewa in annabi ya rasu inda ya rasu abin da shi akwai hikima domin da an fito da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi baqi'a to lalle da tun wuce gona da iyaka kuma baka isa ka sha kan mutane ba da kai magana ba wani cewa zai baka san annabi makiyin annabi ne kai annabin za a yi wa kaza ka ce kar ai masa to da tun an samu masu ketare iyaka da wuce gona da iri wata zahumun nas kuma da an dinga samun cincirun da mutane ala kabarihi akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fali ajali siyanati saboda bawa kabarin annabi saboda bawa annabi kariya wa himayatihi da bashi tsaro dufina fi baiti shi sa aka binne shi a cikin gidansa wali hadha qalat aisha da wannan ne ma na Aisha radiyallahu anha take cewa lamma zakarat hadithan nahyi an al-ghulu fil qubur lokacin da wata rana ta ambaci hadithin da ke hani game da wuce iyaka game da abin da ya shafi kaburbura wa annal yahuda wan nasara ta ci gaba da bada labarin cewa yahudu da nasara galau sun wuce makadi da rawa sun wuce gona da iri sun ketare iyaka fi quburi anbiya'ihim akan kaburburan annabawansu haythu takhazuha awsana inda suka maida kaburburan annabawansu wani butumi da za su dinga bauta masa qalat nana Aisha da ta kawo wannan hadisin sai ta ce walaula zalika yo ai ba dan hakan ba ba dan tsoran haka ba la ubriza qabruhu da an fito da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fili walakin khushya sai dai an ji tsoro an yuttakhadha masjidan kada shi ma aje a gina masallaci a gurin mutane su dinga zuwa suna sallah akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 425 Imam Muslim hadisi na 529 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda kaga abu na farko an samu hadisi cewa ba a kai annabi ko ina inda ya rasu ana ake binne shi abu na biyu kuma illar rashin fitar da shi shine domin da an fitar da shi da tuni wasu sun yi nisa wajen wuce gona da iyaka wajen ketare iyakokin musulunci game da bautar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa na Aisha tace ba dan tsoron me zai je ya dawo ba na irin abin da ya faru ga annabawan da suka gabata inda mabiyansu suka maida kaburburan su guraren ibada
to ba dan tsoron haka ba da an fito da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai an ji tsoron hakan saboda tsoron abin da ya faru ga annabawan da suka gabata zai iya faruwa balma ko ya fi haka ma akan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa bayyanatil hikmatu min dafani fi baitihi alaihi salatu wassalam kaga anan hikima ta bayyana ta dalilin binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa wa kana baituhu kharijal masjid ka sani kuma gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen masallaci yake a wajen masallaci dan malam zai wannan bayanin saboda wasu suna yin hujja sai su je makabarta ko su je su share makwantai su gina masallaci ko kuma a dauki kabari a sa a cikin masallaci an yi magana a ce to ai masallacin Madina ma kabarin Annabi yana ci akwai masu yin hujja da wannan sai a zo a share kabar makabarta ce kawai ko dai ana binne mutane ko an daina binne mutane kai har ma mai wanda ake binne mutane an samu labarin akwai makabartar da aka yi mata haka ana binne mutanen kawai aka je aka kewaye ta kuma aka gina masallaci a gurin kuma cikin hujjojin masu wannan sai su ce ai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin masallacin sa to anan babban malami murgaye Allah ya kara Allah ya ji kansa ya gafarta masa Malam Jafar lokacin yana karatun kitabut tauhid yayi dogon bayani akan wannan har ya babba da wasu misalai ma a lokacin na irin abin da ke faruwa a wasu masallaci ko kuma wasu kaburbura da ake zuwa ainihin wato a tone su ko kuma a gina masallaci akai duk cikin hujjojin za ka cewa sai su ce ai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci kuma kaga yanzu maganar da muke karanta shine kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masallaci yake ba asali masallacin Annabi daban kabarin Annabi daban domin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin nan Aisha dakin nan Aisha cikin masallaci yake ba a cikin masallaci yake ba shi yasa malai cewa kana baituhu gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kharijal masjid ba a cikin masallaci yake ba li'anna hujran nabi sallallahu alaihi wasallam domin dakunan Annabi sallallahu alaihi wasallam taktaniful masjida suna kewaye da masallaci min jihati sharq ta bangaren gabas wa min jihati janub da bangaren kudu tunda rukuni na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to gidajen wato dakunan sa suna kewaye da masallaci ta bangaren gabas suna kewaye da masallaci ta bangaren kudu fa baqiya sallallahu alaihi wasallam fi baitihi maqbura da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanzu ne a cikin gidansa anan aka binne shi ba a masallaci ba kharijal masjid a wajen masallaci ba a cikin masallaci ba da haka me hujja da cewa kabarin Annabi ma yana cikin masallaci to gaskiya ba gaskiya bane kabarin Annabi aslan ba a masallaci yake ba yana cikin gidansa ne ba ainihin wato masallaci ba haka abun ya ci gaba da tafiya masallacin Annabi daban gidansa daban inda kabarinsa yake shine cikin gidansa a haka al'amari ya ci gaba da tafiya ila an arada al-walid ibn abd al-malik tawsi'at al-masjid har zuwa lokacin ainihin wato khalifa na shida cikin daular bani umayya a cikin daular bani umayya khalifan su na shida shine al-walid ibn abd al-malik al-walid ibn abd al-malik ina fatan gane yawa Al-Walid bin Abdul Malik wanda yayi khalifancin sa daga shekara ta 86 bayan hijira zuwa shekara ta 96 kaga shekara 10 yayi yana mulki to lokacin yana mulki yana daga cikin ƴan ainihin wato daular Bani Umayya to lokacin da ya so ya fadada masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa adkhala al-hujrata fihi to shine sai ya shigar da dakin nana Aisha radiyallahu anha inda kabarin Annabi ke sai shigar da shi cikin masallaci alama hiya alai amma kawai fadadawan ne katangan masallaci je kawai ta shawo kan gurin bai taba ginin ba bai rushe gurin ba a yanda gurin yake haka yake da haka sai ya fadada masallacin ta da ya tashi fadadawa sai ya fadada shi amma bai taba ainihin wato dakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne shi a ciki ba la yazalu fi baiti da haka manzo Allah bai gushe ba a cikin ɗakin sa yake a cikin gidansa yake walaysa fil masjid ba fa a masallaci yake ba ana sake maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana cikin ɗakin sa yana cikin gidansa kuma a ɗakin sa ba a masallaci ba thumma lamma tuwfiya Abu Bakr radhiyallahu an an gane ko da haka imamun dauka cewa fadadawar da aka yi da shigo da shi da aka yi cikin masallaci wannan bai ci karo da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a maida kabarinsa ya zama masallaci, kada a maida kabarinsa ya zama idi, ma'ana gurin tururuwa da dandazon mutane jifa ko kullun ko duk sati ko duk wata rana ko duk wani wata a dinga tururuwa ana zuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ce ya Allah karka maida kabarina ya zama kamar wajen idi, wato gurin da ake yawan kai kawo aje a dawo aje a dawo aje a dawo. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidansa a ɗakin na Aisha ana aka binne shi. Thumma lamma tuwfiya Abu Bakr radiyallahu anhu, sannan lokacin da sayyidina Abu Bakr ya rasu dufina ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, sai aka binne shi shi ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalfa dhahrihi, a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ikraman lahu wa mizatan lahu radiyallahu anhu, saboda girmama sayyidina Abu Bakr, saboda daukakar da sayyidina Abu Bakr yake da ita a wannan musulunci. Da aka sai aka sa shi a daki daidai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam, dakin da yake shi ma sai aka sa shi daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu kana sahibahul mulazim lahu, kuma dama can abokinsa ne da ba sa rabuwa fi hayati, lokacin yana raye. Fadufina ma'ahu, da haka yanzu ya rasu sai aka binne shi tare da masoyinsa sallallahu alaihi wasallam. Thumma lamma tuwfiya Umar, sannan lokacin da sayyidina Umar ya rasu radiyallahu anhu, kanat Aisha turidu an tudfana fi hujratiha ma'a zawjiha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gurin da ya rage ita na Aisha da kanta, ita ta so a binne ta in ta rasu a binne ta tare da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin, sai ya zamto da manzon Allah da mahaifinta Abubakar da kuma ita matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka ta so. Da haka ragowar abin da ya rage a gurin ta mai da shi nan ne kabarinta ita kuma. Da haka tana niyyar in Allah ya mata cikawa ta ce in ta yi wasiya cewa a binne ta a wannan gurin dan a hada ta tare da babanta da kuma mijinta. Wa ma abiha walakinna umara ista'azanaha, to sai sayyidina Umar ya nemi alfarmata, sai ya nemi izininta, li hubbihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda irin kaunar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa li hubbihi li abi bakr, da kuma irin kauna da soyayyar da ke tsakaninsa da sayyidina Abu Bakar. Ista'azanaha, sai nemi izininta an yudfana ma'ahuma, yace yana neman ta masa alfarma ta bashi dama, yana so in ya rasu a binne shi tare da waɗannan manyan masoya nasa. Fa adinat lahu radiyallahu anha, sai nana Aisha radiyallahu anha sai ta masa izini, tace ta ba da dama. Wa atharathu ala nafsiha, sai ta fifita sayyidina Umar a kanta. Fadufina sallallahu radiyallahu an khalfa Abi Bakr, dan haka shi ma da ya rasu sai aka binne shi shi sayyidina Umar shi kuma a bayan Abu Bakar. Fil hujra, didde a cikin wannan daki. Fa hadhihi hiya al quburu thalatha, wadannan sune kaburbura guda uku da suke cikin ɗakin da Aisha. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayansa, Abu Bakar a bayan Abu Bakar, Umar radiyallahu anil jami'. Kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam mimma yali al-qibla, kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake kusa da al-qibla, ma'ana yana gaba kenan. Thumma qabru Abi Bakrin, sannan sai kabarin sayyidina Abu Bakar. Thumma qabru Umar, sannan sai kabarin sayyidina Umar radiyallahu an fi hujrati Aisha radiyallahu anha, a cikin ɗakin nana Aisha radiyallahu anha, ba a masallaci ba. Wa Aisha radiyallahu anha, nana Aisha radiyallahu anha lamma matat, ita kuma lokacin da Allah ya mata cikawa, dufinat fil baqi'i, sai aka je aka binne ta a baqi'a ma as-sahaba, tare da sauran sahabbai radiyallahu anil jami'. Fa yajibu al-imanu bidhalika, wajibi ne duk musulmi ya imani da haka. Ko mutum ya yarda ko bai yarda ba, haka abin yake. Kuma in ka je Madina yanzu haka zaka same su: Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar. Salatun wa taslimun ala qabri Ahmadi wa qabri Abi Bakrin wa qabri Abi Hafsi, haka alfazazi yake faɗa a cikin wasu baituka da yake waƙe Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ishiriniya, ko da haka wajibi ne yin imani da haka. Li anna ma'rifata zalika, domin sanin haka, wa ma'rifata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam, da sanin qabrin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa qabri sahibaihi fiha, da sanin kaburburan wato abokanansa a ciki, fa'idatu lil muslim, akwai wata fa'ida da musulmi zai samu a cikin sanin haka. Li ajali an yusallima alaihima, fa'ida da zai samu dan in yaje ya samu damar yi musu sallama, domin ba dan an yi hakan ba da kila mutun zai taka maka maka kamar yanda sauran kaburburan annaba ake taka maka mun aina aka binna wane. Yanzu in aka ce ina kaburin annabi wane da wahala a samu, sai dai ka maka mai wasu su ce a guri kaza, ko su ce nan, wasu su ce can. Amma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an mana gata mu al'ummarsa dan mu san ga inda yake, duk wanda Allah ya masa ya bashi iko na zuwa ya ziyarce shi ya je masa sallama ya gaishe shi. An yusalli ajali an yusallima alaihima, dan ya samu damar yi musu sallama. Waya zurahum, ya ziyarce su. Waya sallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kuma ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam sallama. Wa ala sahibaihi, kuma ya yi sallama ga abokanansa Abubakar da Umar. Liyanala bidhalika al-ajra wa thawaba, dan ya samu lada da hakan, ya kuma samu sakamako a wajen Allah. Thawabu ziyara, lada da sakamakon ziyara. Wassalam, da kuma yin sallama da gaisuwa. Qauluhu, fadin Imam al-Barbahari da yace, fa idza ataital qabara, idan kaje kabarin, fataslimu alaihima, za ka yi musu sallama ne ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bayan kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama. Wajibun, yin hakan baka da zabi dan uwa, wajibi ne. Hadhihi thamara aw al-hikma, wannan fa'idar ko wannan hikimar, min ma'arifati aina dufina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na tasanin a ina aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibahu, da abokanansa Abubakar wa Umar. Samaratu dhalika, amfanin hakan, an tusallima alaihim, dan in kaje gurin kai musu sallama. Idza zurta al-masjid an-nabawi, idan ka ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaita fihi, kai salla a ciki. Litanala bidhalika thawaba ziyara, dan ka samu lada da sakamakon ziyara da yin haka. Wa ziyaratu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibai, ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam da abokanan nan nasa guda biyu, Abubakar da Umar. Li ajali salami alaihima, ana yin ziyaran ne dan a samu damar yi musu sallama a gaishe su. Wa du'a'i lahuma, da yi musu addu'a. Wal istighfari lahuma, da nema musu gafara. La li ajali al-gulwi, ba an ce ka je ziyara bane dan ka wuce iyaka. Wa talabil barakati, dan neman ko ka je neman albarka, ana zuwa ne a gaishe su, ai musu sallama, ai musu addu'a, a nema musu gafara. Shikenan, wannan shine abin da shari'a ta ce kai. Inda akwai wani abin da shari'a take so sai a gaya maka, sai a ce to banda wannan, in ka je ma ana neman bukata a gurin, in ka je ma shari'a ta ce ka nemi albarka a gurin, in ka je ma ana fashewa da kuka a gurin, in ka je ma ana didda da wannan, ba za a yi ma boye, ba za a boye ma ba, domin addinin musulunci so yake a tallata shi, kowa ya fahimce shi. So tunda babu, sai a gaya ma babu. Ka'idar musulunci kuma shi ka tsaya inda aka ce ka tsaya. Malam Abdurrahman al-Akhdari mai lahallari ya ta gaya ma wannan, waya kifa inda amrihi wa nahayhi, babu ya kamata a cikin addini kaga to ai ya kamata ai kaza, a'a ka rike ya kamatan ka, babu ya kamata da ta wuce ka bi Allah da manzansa. Inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu abubuwa da in ya rasu an anje kabarin sa ayi, da malamai sun ruwaito kuma da an gaya maka. Amma tunda ba a samu ba, ga iya abin da aka samu daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ake gaya ma, in kaje zaka yi musu sallama, assalamu alayka ya rasulullah, kai addu'a assalamu alayka Abubakar, assalamu alayka ya Umar Faruk, ka gama kai musu sallama, kai musu addu'a, ka tafiyarka. Wannan shine. Aw talabi qada'il hajat, ko kuma kaje kabarin dan neman biyan bukatu. Minar rasul, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama ya dhunnuhu al-khurafiyuna, kaman yanda makariyata masu kirkira suke tsammani. Alladhina yu'dhuna rasulullah, wa'inda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su koyar da mutane abinda manzon Allah bai koyar ba, bal ma su gaya wa mutane abinda manzon Allah yayi tsawa, wani ma yayi tsinuwa akan yin hakan ga wanda ya ziyarci kaburbura ko ga wanda ya je makabarta ziyara. Amma suna nan suna ta kokarin ainin yin abinda ya wuce iyaka, abinda bai zo ba a cikin nassi a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma alhamdulillahi rabbil alamin, ainin ita hukumar da jajircewa malamai na ita kasar Saudiya din, akwai ainin wato jami'ai da askar a gurin, ba za a bari mutun yayi wani abu da ya saba wa shari'a ba. Da haka suna nan a tsaye a gurin, in suka ga mutun zai abin da bai kamata ba, za su janye shi daga gurin ya wuce. ina fata an gane wannan duk kaga shine abinda domin da babu wannan tsarin to kamar yanda na gaya maka wanda ba ma annabawa ba wasu ma kyautata musu zato ake waliyan ne ko ba waliyan bane wallahi a'lam an je kafkasa kabarin su ciyawar da take kai an cinye ta an je an runguma kabari mutun yayi birgima akan kabarin yana kai kukan ka na kabarin to wannan ina ga kuma ga wanda ina ga wanda kuma aka san cewa nan kabarin annabi ne kuma an bashi ainin a bude kowa ya je lokacin da ya ga dama kuma yayi abin da ya ga dama da kai ma sai kai kukan ka ga abin da za a yi a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa salamu faqat abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka kai ziyara ka fada a kabari sallama ce kawai ko makabartarka nan in ka je assalamu alaikum ya ahlad diyar min almuslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun ko yarhamillahu almustaqdimin minna wa minkum abinda aka ce kai kenan in kai shikenan ka kai ziyara kai addu'a shikenan wa aidan assalam innama huwa lilqadimi min safarin sannan kuma ita sallama ana yinta ne innama huwa ita sallama tana kasancewa ne kawai lilqadimi min safarin ga wanda ya taho daga tafiya sawa'un kana min ahlil madina sawa'un yana daga cikin mutanen madina aw min kharijil madina ko yana daga cikin wanda yake wajen madina ba ko ne shi falqadimu min safarin wanda ya dawo daga tafiya ko ya shigo garin madina a matsayin matafiyi yusallimu alaihim shine wanda zai je musu sallama awwala ma yadkhulul masjida farkon lokacin da ya shiga masallaci ba'da safari bayan ya dawo daga wannan tafiya din idan kai a matsayinka na bako ne dama ka shiga garin a matsayin ziyara zaka je ka ziyarci ainin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu wurare da shari'a ta ce a ziyarta to ka shigo a matsayinka na bako sai ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi sallama kamar yanda muka karanta wala yukarriru salama alaihima amma ba zai ci gaba da maimaita yi musu sallama ba kullama da khalal masjidin nabawi duk san da ya shiga masallacin annabi kaga kenan wanda ya taho a matsayinsa na bako ko dan garin ya fita daga garin sai ya shigo kuma ya kawo ziyara ko kuma bako wanda ya shigo garin to wannan sune wanda duk in suka zo farkon shigowarsu shine za su je kabarin annabi su kai ziyara su yi masa sallama amma ba a maimaita ka dinga maimaita shiga duk san da ka shiga ka fita sai ka je kai sallama me yasa aka hana yawan shige da fitan duk sanda ka shiga sai kai sallama duk sanda zaka fita sai kai sallama li anna sahabata radiyallahu anhum lam yafalu zalika ka ku san kai dai in ba tsageranci ba kace kafi sahabbai san annabi sallallahu alaihi wasallam lalle kai rashin kunya ta ka sai a rasa wace iri ce to sahabbai ba su yi haka domin da hakan daidai ne to za a samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun dinga duk sanda suka shiga su sallama duk sanda za su fita su sallama amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam me yasa sahabbai to ba su yi hakan ba wanda wani a yanzu yana ganin ai ba daidai bane kamata yayi ai hakan ba mu sani ba shi kaunar da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta fita sahabban ko kuma ba mu san aya abin yake ba to su sahabbai me yasa ba su yi haka ba bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi haka saboda aiki da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri ida manzo Allah tun yana raye ce kar ku sanya kabari na ya zama idi idi shine gurin da ake ta kai kawo me yasa ake cewa idi saboda yana maimaituwa duk shekara za a yi karamar sallah za a yi babbar sallah shi yasa ake kiranta idi da aka duk wani taro wanda yake maimaituwa ko da yaushe ana yawan yana zagayowa shi ya zama idi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu qabri ida ya sanar da al'umma ya ce kada ku sanya kabari na ya zama kamar idi ya'ani abinda yake nufi tataraddaduna alaihi ku yi ta kai kawo a kabari na li'anna al'ida domin idi huwa alladhi yu'tad shine abinda aka saba wa yutakarrar kuma ake maimaita shi shi yasa aka ce kana zuwa a matsayinka na bako in ka shiga kai ziyara ka shiga masallacin farkon shiga kai sallama shikenan kai abin da ake bukata amma yawan duk sanda ka shiga kai duk sanda ka fita kai to wannan kuma ka ci karo da maganar mai shi kabo wanda yake kwance a kabarin domin ya ce la taj'alu qabri ida ina fata an gane fala yuttakhadhu 'adatan da haka kada a riki ziyarar nan ta zamanto wata al'ada kullama da khalal masjidin nabawi ta yanda mutum duk sanda ya shiga masallacin annabi yazhabu zai tafi wa yusallimu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi sallama wa ala sahibai yayi wa abokanansa sallama hadha bid'atu wannan bid'a Sheikh Fawzan al-Fawzan yace wannan bid'a ce domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ai haka to in kuma wani yazo yace ya kamata ai haka yayi to yazo da wani abu sabo a addini da haka ya zama bid'a kin ya kirkiro bid'a to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ziyarar tana da asali amma ga irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shi yasa sai ka dinga ainihin wato daga kafa ba wai kai ta zuwa kana ta kai ziyara ko kuma duk sanda ka shiga sai ka je kai sallama ba kamar yanda muke ta maimaitawa wa hadha wasilatun ila shirk kuma wannan tsani ne zuwa ga shirka domin aka kyale mutane suka dinga wannan sakaraftun su shiga su fita su shiga su fita to ko shakka babu wani makila har kudaden mutane zai karbo na sakonni da addu'o'i da in yaje can zai da haka kowa sai ya mai abin nan kila ma in yanzu ne da harkokin ibada duk su ma selfie ya shiga cikin su to sai ya zo daidai wajen inda da dama yayi selfie ya ce to wani ga ni yanzu ina daidai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sakon da ka bayar gashi nan yanzu na isar in ya kuma koma to wani kai ma sakon da ka bayar yau na samu shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu haka na shiga rauza nayi sallah raka'a kaza yanzu kuma ga ni a kabarin ka ganni ma sai ya selfie an fahimta wa hadha wasilatun ila shirk wa min ittikhazi qabrihi ida kuma wannan gaskiya duk wanda yake ta yawan kai kawo din to yana daga cikin wanda suka riki kabarin Annabi idi shi kuma yace kar a sanya kabarin sai zama idi inna ma hadha lil qadimi min safar wannan wanda ya shigo a matsayin sa na matafiye shine farkon shigowa sai ya shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to in zai shiga sai ya je masa sallama وكان ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا كسانتي اذا قدم من سفر دسن ده يداو daga tafiya ata sai yazo wastaqbala wajha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace assalamu alayka ya rasul allah wa rahmatullahi wa barakatuh amincin allah ya tabbata a gare ka ya ma'aikin allah da rahmar allah da albarkarsa sayyidina abdullah bin umar fa yana daga cikin sahabbai masu tsananin riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin garin Madina ashe ba kullun yake zuwa ba kaji sai in yayi tafiya ya dawo sai zarce masallacin Annabi sai ya je wa Annabi ya je ziyara sai gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yata'akharu qalilan sannan sai danyo baya kadan na hawa sharq ya danyi bangaren gabas kadan an yaminihi bangaren sa na dama wa yaqulu yace assalamu alayka ya Aba Bakr as-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai Abubakar Siddiq da rahmar Allah da albarkarsa thumma yata'akharu an yamini sannan sai dan sake yowa baya kadan wajen daman sa kalilan kadan wa yaqulu yace assalamu alayka ya Umar bin al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata a ganka ya kai Umar dan Khattab da rahmar Allah da albarkarsa yana gama wannan thumma yansarifu sai ya tafi sa to yanzu kai da kake ganin in kaje sai kai kaza kafi Abdullahi dan Umar san Annabi kenan ko kafi shi gane addini ka dai ji shi yanda yake da yayi wannan sai ya juya ya tafi sa wa idza arada an yad'uwa idan ko yana so ya addu'a fa innahu yatanaha to zai dan matsa daga gurin ne wa yastaqbilu al-qibla sai ya fuskanci al-qibla wa yad'u Allah sai ya roki Allah la yastaqbilu al-qabra baya fuskantar kabari lokacin da yake addu'a in zai addu'a ya gama yin sallama ya fuskanci kabari zai addu'a sai kuma ya juya ya kalli al-qibla sai addu'a da zai inna ma yastaqbilu al-qibla yana fuskantar al-qibla ne ba kabarin ba gaba ta 126 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wajibun umarni da kyakkyawa da hana munkari wajibi ne aikin hizba kenan ko yawa umarni da kyakkyawa da hana munkari wannan wajibi ne illa man khifta sayfahu sai fa ga wanda kake tsoran takobin sa au asahu ko sandan sa ma'ana zaka yi umarni da kyakkyawa zaka hana munkari sai ga wayanda kake tunanin in ka ce zaka hana su zasu iya kashe ka zasu iya dukar ka zasu iya maka illa to a wannan kuma kaga sai ka bi wasu matakan kamar yanda zamu karanta hadithin matakai ne wajen hana munkari ko umarni da kyakkyawa الشرحي الشيخ فوزان الفوزان يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي من رأى منكم منكرا دوان ديگا با دي دي با اتكيونكو دوان ديگا ابنكي اتكيونكو فليغيره بيدي ya canza wannan abin da hannu. Fa in lam yastati, idan ba zai iya canzawa ba da hannu, fa bi lisani, to sai ya canza wannan abin da harshensa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya da harshe ba, fa bi qalbihi, sai ya ki abin a zuciyarsa. Wa hadha kama jaa fil qur'an, wannan kamar yanda yazo cikin alqur'ani. Qala ta'ala, Allah ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, ku ne mafi alherin al'umma da aka fitar da wato da aka fitar da wato ukhrijat, aka fitar lin nas ga mutane. Ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni da kyakkyawa. Wa tanhauna 'anil munkar, kuna hana munkari. Wa tu'minuna billahi, kuna imani da Allah. Ali Imran aya ta 110. Wa kama fi qawlihi ta'ala, kamar yanda yazo cikin fadin Allah ta'ala, wal takum minkum ummatun, lalle a samu wata al'umma daga cikinku, yad'una ila alkhair, da zasu dinga kiran mutane zuwa ga alheri, wa yamuruna bil ma'ruf, su dinga umarni da kyakkyawa, wa yanha 'anil munkar, wa yanhauna 'anil munkar, su dinga hana munkari, wa ulaika humul muflihuna, wadannan sune masu samun babban rabo. Ali Imran aya ta 104. Wa kama fi qawlihi ta'ala, kamar yanda yazo cikin fadin Allah ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat, mu'minai maza da mu'minai mata, ba'duhum awliya'u ba'd, sashin su masoya sashi ne, ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da kyakkyawa, wa yanhauna 'anil munkar, suna hana munkari, wa yuqimuna as-salah, suna tsaida sallah, wa yutuna az-zaka, suna bada zakka, wa yuti'una Allah wa rasula, suna yi wa Allah da'a, suna yi wa manzon Allah da'a. Ula'ika sayarhamuhumullah, wa'annan sune wa'anda Allah madaukakin sarki zai musu rahama. Inna Allaha azizun hakim, lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne. Suratul Tauba aya ta 71. Bi khilafil munafiqina wal munafiqat, sabanin munafikai maza da mata, fa innahum bil akasi, su kuma akasin mu'mine ne, sun kuyan mu'mine ne. Mu'mine suna umarni da kyakkyawa, suna hana munkari, su kuma suna umarni da munkari, suna hana kyakkyawa. Shine ma'ana akasin wancan, ya muruna bil munkari, suna umarni da munkari, wa yanhauna 'anil ma'rufi, kuma suna hana ainihin wato kyakkyawa. Nas'alullaha al-'afiya, muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin wato bamu lafiya, ya kuma yafe mana. Qala ta'ala, Allah ta'ala ya faɗa game da mu'minai, yace game da munafiqai, yace al-munafiquna wal munafiqat, munafiqai maza da mata, ba'duhum min ba'din, sun yi kama da juna. Munafiki namiji da munafika mace, Allah ta'ala ya ce ba'duhum min ba'din, sun yi kama da juna wajen munafurci. Ya'muruna bil munkari, suna umarni da abin da shari'a ta hana, su kuma anan za a ga su kashe kuɗin su, anan suke bata basirar su, anan suke kashe data din su, su yada fasadi, su koyar da mutane barna, wannan su kuma sufofin munafikai kenan. Kaga akasin sufofin mu'mine, su mu'mine suna son su ga mutane sun zama mutanen kirki, mu'mine suna son su ga ana bin Allah, mu'mine suna son su ga ana yin daidai, su kuma munafikai suna son su ga akasin haka. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, suna hana ma'ruf, duk abin da yake mai kyau ne a shari'a, su kuma munafikai hana shi, suna hana iyansa. Wa yaqbiduna aydihim, sannan suna danke hannayensu wajen alheri, ba sa alheri. In dai kashe kuɗi ne wajen ayi daidai, ba za ka ga sun kashe kuɗin su ba, amma wajen badala ne, wajen lalata, wajen abin da yake na saban Allah, to nan za ka ga suna iya kashe kuɗaɗen su. Wa yaqbiduna, suratul Tauba aya ta 67. Wa yaqbiduna aydihim, ya ali anis sadaqa, ma'ana suna danke hannayensu, ba sa yin sadaqa. Wal infaq, ba sa ciyar da dukiyoyinsu, fi sabilillahi, wajen taimakon addinin Allah. La yabsutuna aydihim fin nafaqa, ba sa iya ware hannunsu wajen ciyar da bayin Allah daga dukiyoyinsu. Wa badlil ma'ruf, da kyauta irin ta alheri, ba sa yi. Li'annahum, wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, yake son aljanna, yake tsoron wuta, yayi imani da haka, shike iya cire dukiyarsa ya ciyar dan Allah ya bashi sakamako a lahira. Su kuma su yarda da wannan ba, da aka shi sa la, li'annahum la yu'minuna billah, saboda ba su yin imani da Allah. Wa li'annal mala ahabbu ilaihim min kulli shay'in, sannan su dukiya suka fi so fiye da komai, sun fi son dukiya fiye da Allah da manzansa, sun fi son dukiya fiye da addini, sun fi son dukiya fiye da komai da ka sani. Khilafal mu'minina, bambancin su da mu'minai kenan, maza, wal mu'minat, bambancin su da mu'minai mata fa innahum su mu'minai maza da mata yuqimuna sala inda suka fi auki suna tsaye da sallah wa yutuna zakka inda suka fi kwazo suna bayar da zakka wa yudiuna Allah wa rasula ba sa kasa a guyuwa wajen yiwa Allah da'a da manzansa ma amrihim bil ma'ruf bugu da kari kuma ga umarnin su da kyakkyawa wa nahayihim anil munkar ga kuma hana munkari da suke yi wa hadha li ajali iqamatiddin mu'mina duk suna yin haka ne saboda wannan addinin na Allah ya tsaya dotar a doran kasa wa tadhiril mujtama da kuma kokarin tsaftace al'umma min al fasadi daga gurbata da lalacewa wannan shine aikin mu'mina ko da yaushe ina fata an gane to insha Allah za mu ci gaba da sharhin wannan umarni da kikkiawa da hana munkari a darasi na gaba an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin.